sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Lomar da Lord da kuma niya kana a kasar Ghana ana iya samu akan Alpha Radio da ke kuma si kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga Nabin Washington DC tare da baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba a ba mu karin labarai
hukumar zaben kasar Kenya ta ce kimanin mutane miliyan 6.5 ne suka masu rajista suka kada kuri'a ji alhamis a zagaye na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2017 sannan prime minister Spain ya gargadi majalisar dattawan kasar a yau juma'a ta dauki wani matakin doka na musamman wanda zai baiwa gwamnatin tsakiya hukumi na kwace ikon gashin cin gashin kai na Catalonia sadin sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wani abin da ya sake a shirin Amurka na bada kariya ga Korea ta Kudu game da barazanar makaman nukiliya da Korea ta Arewa take mata
madalla karin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta mayar da koyon harshen uwa a makarantar primary ya zama tilas
a matakin ya shahi duka kasar Niger don shi yasa yanzu kowa yaro da harshen da yake shi ake farawa aji na 1 na 2 na 3 duka
A Najeriya ko Sanata Isa Hamman mai sauni ya sake bankado wasu sabbin zarge-zarge ga Twitter jan na ƴan sandan Najeriya.
Mun duba mun gani ranan da ya kamata shi Twitter ɗin sanda ya rishaya ranan 3 ga watan 1 na 2019 kenan. Amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma 15 ga watan January 2019.
Haka kuma muna da rahoto akan yadda gwamnatin jamhuriyar Kamur ta hana ƴan adawa gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasuwancin kasar wato Douala sai Mahmud Lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Hukumar zaben kasar Kenya ta ce kimanin mutane miliyan 6.5 ko kuma kashi 1 cikin 3 na masu rajistan suka kada kuri'a ji alhamis zagaye na biyu a zaben shugaban kasar da shekarar 2017 an samu rigingimun ƴan adawa da tashi-tashin hakula a rufunan zabe da dama akalla mutane biyu ne aka harbe har lahira a wasu arangama tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zanga shugaba Uhuru Kenyatta shine yake nema a saki zabansa a karo na biyu a wannan zaben kotun kolin kasar ta soke nasarar da yayi a zaben ranar 8 ga watan Agusta bayan gano wasu kurakurai da rashin gaskiya wurin aikewa da sakamakon zaben kusan kashi 80 na mutane da suka rajista ne suka kada kuri'u a zaben na watan Agusta madogon ɗan adawa Raila Odinga ya janye daga shiga takarar a farkon wannan wata inda yake cewa hukumar zaben ba ta yi gyare-gyaren da ya kamata ta yi wurin shirya wannan zaben ba Odinga ya gargadi magoya bayansa da su kaucewa wannan zaben wani mataki da ake ganin shine tabbatar da nasarar da shugaba Kenyatta ya yi Odinga ya fitar da wata sanarwa a jajibirin zaben inda ya dau alƙawarin cewa hadakar kungiyoyin su ta National Super Alliance wato NASA a takaice ta rikide ta zama kungiyar fafutuka
Prime Minister Spain ya gargadi majalisar dattawan kasar a yau juma'a da su dauki wani matakin doka na musamman da zai ba gwamnatin tsakiya hurumin kwace ikon cin gashin kai na Catalonia a wani yunkurin takawa yankin mai neman ballewa daga kasar Burki Mariano Rajoy ya faɗa wa samtocin cewa kasar Spain na huskantar babban kalubale da ba a gani a cikin wannan lokaci ba ya kara da cewa abin da ke faruwa a Catalonia babban take dokoki da bijirewar demokradiya da take haƙƙin kowa da zai iya mummunan tasiri ne Rajoy ya ce idan majalisar ta amince da wannan bukata matakin gwamnati na farko shine kwace yankin Catalonia da kuma korar shugaban Catalonia da ministocinsa akwai maganar da ake yayatawa cewa Catalonia tana shirin ayyana yancin kai a wani buki na musamman da yammacin yau juma'a dubban masu zanga-zanga sun taru a kusa da majalisar dokokin Catalonia rike da tutocin yankin suna kira ga samun yanci da walwala da zumar ganin an ayyana kasa mai cikakken yanci
waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wani abun da ya saki a shirin Amurka na bada kariya ga Koriya ta Kudu game da barazanar makaman nukiliya da na masu linzami daga Koriya ta Arewa. Da yake jawabi ga rundunar sojin haɗin gwiwar Amurka da Koriya ta Kudu a yau Juma'a a ƙauyen Ruche dake yankin Panmunjom inda Koriya ta Kudu ke haɗewa da ta Arewar. Mattis ya ce muna iya bakin kokarin mu wurin warware wannan lamari ta hanyar diplomasiya, yana nufin batun shirin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa. Mattis ya ambato kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana cewar ba manufar mu ce yaki ba. Ya kara da cewa ba bukatar mu ita ce mu tilastawa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makaman nukiliyar ta da yake kara kaimi tun lokacin da shugaba Donald Trump ya hawo mulki. A ziyararsa ta wuni biyu a Koriya ta Kudu, Mattis ya gana da shugaba Moon Jae-in. A yau Juma'a kuma ya gana da manyan jami'an tsaron Amurka da kwamandojin sojan Amurka masu hannu kai tsaye wurin kawar da ayyukan Koriya ta Arewa.
Takardu na shaidu da aka tattara dangane da kisan shugaban Amurka John F. Kennedy yanzu jama'a na samun cikin sauki. Koda yake shugaba Donald Trump ya ba da umarni a ci gaba da rike wasu ɗaruruwan takardu a hukumar adana kayan tarihi da ta fitar jiya Alhamis cikin sirri, akalla fidda takardun ba zai shafi lamarin tsaro ba a wannan lokaci. Takardun shaida kisan shugaban da masana suka fitar suka fi mayar da hankali a kai shine ziyarar da wanda ya yi kisan Lee Harvey Oswald ya kai a Mexico watanni biyu kafin shugaba ya ziyarci Dallas a ranar 22 ga watan Nuwamba a shekarar 1963. Binciken watanni goma akan kashe shugaba Kennedy da wani kwamiti karkashin jagorancin babban alkalin kotun koli L. Warren ya gudanar ya gabatar da Oswald da bindigar da aka kama shi kadai shine shirya kuma ya aiwatar da kisan Kennedy. Kana wani mai gidan rawa kuma Jack Ruby ya kashe Oswald shi kadai yayin da suke hannun yan sanda bayan kwanaki biyu a wani kuri'an jin ra'ayin jama'a a shekarar 2013 ta Gallup. Paul ya tabbatar cewa galibin Amurkawa suna ganin akwai masu hannu a cikin kisar shugaban bayan Oswald din. An duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kamar mu fara da rahoton da ke cewa daga yanzu za a rika koyar da harshen gida a makarantun firamare a duk faɗin ƙasar Nijar, kuma harsuna biyar ne za su shiga cikin wannan tsari. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Nan muna cikin wani ajin makarantar da ake kira Ecole Hausa da ke unguwar Lazare ta birnin Yamai, wacce yake cikin makarantun da aka kafa shekaru sama da 40 a matsayin na gwajin karantarwa a harsunan gida. Tsarin da a yau gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin ƙarfafawa da zummar farfaɗo da sha'anin ilimi a ƙasar. Madam Ruwa Bukar Kura ita ce daraktar ma'aikatar tsarin littattafan karatun yaran firamare.
A matakin ya shahi duka ƙasar Nijar, don shi yasa yanzu kowa yaro da harshen da yake ji ake farawa. Aji na ɗaya, na biyu, na uku duka da harshen da yake ji ake karanta suwa, sai daga aji na hudu, biyar, shida za a yi mishi a Faransa. Yaron da ake karantar suwa da harshen shi ya hi koyo math, ya hi koyon karatu, ya hi korewa kuma har ya hi gane Faransa da wanda ya fara Faransa ke.
To, ko cikin wani hali karatun ke gudana a ƙarƙashin wannan sabon tsarin bayar da ilimin firamare? Malama Rabiatu Abdu na daga cikin masu aikin karantarwa a Ecole Hausa Lazare.
An tuka yaran suna ganiya sosai, komai da yana tafiya daidai saboda cikin halshen su ne. Kenan in sun zo a makaranta kamar suna a gida ne, kamar yanda iyayen su za su musu magana a gida da halshen su. Kenan in suka zo nan haka nan ne, kenan mu ma yana taimaka mana suna ganiya sosai. Yanzu aka ce yaro ya bada shekara da Hausa, ya bada ta Hausa shine muke ce ma labaran aji, shine nan suka zo suka karanta. To yanzu wani lokacin aka ce da Faransai ake ta, suka samu yaron da zai taso ya ce maka da Faransai gashi yanda za a ci. Ai, kun gani an samu ci gaba ko?
Yanzu harsuna biyar daga cikin harsunan kasar ta Nijar ne wannan tsari ya shafa, kuma a cewar hukumomin ilimin boko nan ba da jimawa ba za su horar da malamai hikimomin rubutu da karatun haruffan harsunan gida.
An sanyan kinan ne, da harshen su sai a koya musu yaya ne harshen su structure kin harshen su grammar conjugation vocabulary kin harshen duka sai a koya mishi deja sai an sanya ne kenan an bashi kuma sai a bashi littafi da harshen shi sai yaje karanta su ba sabon an sanyan bane an sanyan dai wanda ake ne ake koya ma ti yanda zai koya ma yara harshen shi haka ne mu ti faru
ko ba ra sa sha ta ta u wa
Daraktan makarantar Ecole Hausa ɗan Jumma Kareman ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Niger saboda haka ya gargadi iyayen yara su ba da goyen baya
tunda yaro harshen shi ne yake yi harshen da yake yi shine malami ga yi shine hana dera sinima kamar ya sa mutum tabi'a ta wani kasashe can daban iyaye dai su zanzowa suna tambayan aikin ɗiyansu kai yaro na yana ga yi ko ku bai yi yaro yana zuwa bai zuwa su zan zuwa suna tambaya
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
wannan kiɗan kika ne wannan batun kika ne kika uban karatu idan ka aifi ɗanka ka kai shi gon karatu
to daga Niger a Nigeria ko Santa Isa Hamu mai sauni ya sake ƙaro yin wasu wato zarge-zarge ga Sweta General na ƴan sandan Nigeria ga Nasir Adamu Elka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rundun 'yan sandan Najeriya ta sake musanta sabon zargin da sanata Isa Hamman mai sauye sake yi da ke nuna babban sufeto Ibrahim Idris ya ba wa uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari kyautar motocin alfarma biyu. Jami'in labarun rundunar Moshid Jimo ya ce an tura motocin biyu ne don aikin tsaro ga kumbar motocin uwar gidan shugaban bisa buƙatar haka daga dogarinta Sani M. Baba. Haka nan rundunar ta sake musanta wani zargin na Isa Hamman da ke cewa babban sufetin ya ba da bayanai da ba daidai ba kan yawan shekarunsa a takardunsa na aikin ɗan sanda. Jimo ya ce wani kuskure kawai aka gyara na bambancin kwana 12 a kwanan watan da aka haifi sufetin a 1959. A zantawa ta wayar tarho Isa Hamman mai sau ya nanata zargin nasa guda biyu.
Mun duba mun gani ranar da ya kamata shi sufetin ɗan sanda ya ritaya ranar 3 ga watan 1 na 2019 kenan. Amma sai muka gani a yanzu an canja shi ya koma 15 ga watan January 2019. To abun mamaki shine mutum ki yana aiki shekara 32 bai gane cewa wani abu ba daidai ba sai da tukunya hauka wannan kujeran kuma motoci da muke magana shine shi ADC da kansa ya rubuta wasiƙa yace ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utilities
sun ta isa mun miso mutanen Najeriya da dama za su so su tambaye ka ta bakin mu nan cewa me yasa ka saka shi babban sufeto a gaba ne haka
wannan shugaban kasa General Muhammadu Bawumia shugaban kasa ne wanda aka ya fito yana neman a taimaka masa duk inda aka ga ba ana yin wani abu ba daidai ba a fada baya son zalunci
Bala Ibrahim shine mai taimaka babban sufeton ta fuskar labaru ya ce gaskiya za ta yi halinta
gwamnatin tarayya ta riga ta shigar da kara Isa Hamman mai sau je ya tantance zarge-zarge da yawa shi Inspector General na ƴan sanda sannan kuma majalisa ita ma ta kafa committee nan ba dadewa ba muna saran cewa za su yi aiki mai kyau duk zarge-zargen da ya jira a fede buri har wutsiya a ji ta bakin shi Inspector General na ƴan sanda shi ma a ji ta bakin Isa Hamman Bisau
me zaka ce kan shi sufeta babban sufeta Ibrahim Idris Gaman kai ka amince ka gamsu da cewa abubuwan da yake duka daidai
ne to ni aboki na ne tun muna makaranta tare muka yi jami'a da shi na san halin sa daidai gurgudu ba mutum bane da zaka ce fasiki ba mutum bane da zaka ce mu abocin abun duniya shi bai ma san yadda jin dadin rayuwa take ba indai magana kake ta abun duniya
wannan dambarwar dai tana gaban kotu kamar yadda ofishin ministan shari'a Abubakar Malamai shigar da karar sanata mai sau a madadin gwamnatin Najeriya Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka ai mulki nikima ce.
Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar kamar kuwa gwamnatin kasar ce ta ce duk wanda ya gudanar da wata zanga-zanga a cikin kasar to zai gane kuransa ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin kasar Kamaru ta hana wa jami'oyin adawan kasar gudanar da wani gangamin su da za su yi a birnin cinikayyar kasar Duwala, kasancewar sun bayyana taron nasu dai domin su goyi bayan jihohin ƴan awarin Ingilishin kasar ne guda biyu. Kana babban jami'ar adawa ta SDF wanda ni John Furundi yake shugabanta su ne suka hada wannan gangamin. Jibrila Ibrahim shine mai bawa shugaban jam'iyyar ta SDF ni John Furundi shawara ta bangaren harkokin siyasa. Ya bayyana mini cewa su fa ba su ga dalilin da ba za su ci gaba da gudanar da taron su ba.
Mun ne niyan yin babban garumin taro a birnin Duwala da nuna wa duniya abinda ba mu yadda da abinda yake ma shauran ƴan Kamaru wanda nan sashen Ingilishi ba. To amma da yanzu da gwamnati ta ga cewa mutane mun hada za mu hada mutane da yawa, da ta fara da yazo ta zo ta ki ta hana mu wai ba za mu yi ba, tace za a yi fashe-fashe, ita bata da sojojin da za su kare wannan taron. Amma kuma yanzu da ta hana, tana da sojojin da za ta zo ta zuba ta hana mu yin taro. Suka hana mu ba za mu yi taro ba, suka wahalar da mutane duk a wannan ranar ne. Amma kuma mu yanzu duk da haka bamu ja baya ba, sanda muka dan fito muka nuna cewa mutane cewa su yi hakuri abinda muka niyan nan munni kuma za mu sake yi.
Yanzu wani lokaci za ku fito ku yi wannan gangami?
Yanzu muna shiri tukuna, muka shirya za mu sanar da ku.
Aladiri wani sharubutu usani a jam'iyyar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya RDP ko CPDM ya bayyana mana dalilin soke gangamin taron na ƴan adawan kasar.
Dalilin ma share wannan taron, hana taron gaba daya. Ka san in za ka yi taro luwa ya ce sai ka tambaya a baka takarda. Ya tambaya an ba su takarda na yin wannan taron. Kwara daya biyu kafin ran taron ya iso suka hau television ba abin da ba fada. Yanzu suka je suka taro wayansu ƴan partin gaba daya, ƴan jam'iyya suka hadu da su da yawa akan kowa na da rashin manufa. Kuma a cikin takardan da ake bayarwa na baka authorization din kai taro yana rubuce a kasa layi na hudu cewa an baka wannan takarda za ka yi taro a waje kaza da karfe kaza, ba za ka yi sanda ranan ba za ka yi sanda kuma wajen taron ba. To abin da ya je kara wayansu daban wanda ba su a cikin takarda, shi sa aka hana su taron.
To baka ga cewa a ku kamar kun take musu haƙƙi ne na demokradiya ba?
A'a, su dai sun take doka, saboda doka ya ce ba za ka iya sanja ba, ba za ka iya hanawa, ba za ka sanja ba, ba za ka sanja wanda za ka yi ba, ba za ka sanja kuma lokacin da aka baka ba, ba za ka ƙara kuma wani abu a ciki ba. Su suka tambaya, SDF suka tambaya. To yanzu party wajen biyar sun shiga, suka so ba mu san me zai faru ba, shi kanshi ai gwamnati ma taimakan shi yayi.
To ga alama dai kuna jin tsoro kenan?
Ba wani tsoron da ake ji, gwamnati ya taimake shi ne domin kadan rikici ya tashi, shi kanshi ba zai iya tsayar da wannan rikicin ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Muhaye jirgin sama sai Kamaru, su ma ya ne asararu, mani imta ne a cikin hairu.
To a gaida Muhammad Awal Garba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 11:00 na rana. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A lokacin yakin neman zaben shugaban kasar da aka yi a bara a nan Amurka, Donald Trump, wanda a da haɗin takara ne, ya sha alwashin zai sauya yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a Washington idan har ya samu nasara. Kuma ga dukkan alamu yana kan hanyarsa ta cika wannan alƙawari. Sai dai da yake tafiyar da mulkinsa ya raba kawunan Amurkawa gida biyu, tsakanin waɗanda suke da ra'ayin cewa kammalu da mulkinsa gyara yake yi da waɗanda suke da ra'ayin illa yake yi ga Amurkan. Yau kan wannan batu da ma wasu batutuwa shirin duniyar Amurka zai tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo.
We are getting tremendous accolades for what we're doing.
Muna samun yabo kan yadda muke tafiyar da mulkin mu.
Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake bayyana yadda mutane ke kallon tsarin mulkin sa yayin wani taron majalisar zattarwa, duk da cewa farin jinin sa ya gaza kaiwa kashi 40 cikin 100. A yan lokutan da suka shude, Trump ya yi yunkurin warware wasu sassan tsarin kiwon lafiyar tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sannan a baya-bayan nan ya ki amincewa ya yi na'am da matsayin da aka cimma da Iran kan daƙile shirinta na nukiliya. Duk da cewa waɗannan matakai da ɗauka sun kasance masu cike da takaddama, Trump ya sha alwashin kawo cikas kan yadda aka saba gudanar da harkokin siyasar Amurka, a cewar John Ferry, kwararre mai sharhi kan al'amuran jam'iyyar Republican.
President Trump was a pretty big rejection.
Shugaba Trump ya shahara wajen kin bin tsarin yadda aka saba tafiyar da harkan mulki, kuma da alama ba zai soya ba, domin shi mutum ne da baya bin tsohuwar al'adar da aka saba bi.
Is playing by the usual rules.
A baya, shugaba Trump ya fuskanci matsin lamba daga wajen tsohon mai shirya mai dabarun mulki, wato Steve Bannon, kan ya janye jikinsa daga shugabannin majalisar dokokin kasar.
This is not my war.
Wannan ba yaƙi na bane ne kadai. Yaƙi mu ne baki daya. Kuma ba ku ne kuka fara shi ba. Ya samu asali ne daga yanayin yadda ake tafiyar da tsarin mulkin kasar nan.
The establishment started it.
To sai dai wannan yanayin kamulu da na shugaba Trump ya haifar da masu suka shi da dama, kamar irin su gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda dan jam'iyyar Republican ne da zuwa mataimakin shugaban kasa Joe Biden.
We have a president who does not.
Muna da shugaban kasa ne wanda bai san makamar gudanar da sha'anin mulki ba, ba tare da yin la'akari da tsare-tsaren mulkin sa ba, bai ma fahimci yadda gwamnati ke aiki ba.
A cewar mai fashin baki Matthew Dalek, halayyar shugaba Trump na sukar masu adawa da shi, ciki har da Sanata Bob Corker da John McCain, takan ɗauki hankalinsa kan gudanar da harkokin mulki.
He spends a significant
shugaba Trump ya kama kwashi akasari lokacin shugabancin sa, yana tunanin yadda ma zai cicciki masu adawa da shi.
Har ila yau shugaba Trump bai bar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Sanata Mitch McConnell ba, ko da yake sun ce sun shirya.
We are together totally on this agenda to move America forward.
Yanzu mun dukufa wajen cidda Amurka gaba.
Wata takaddama da ta kunno kai a farkon makon nan ita ce yadda wani sanata dan jam'iyyar ta Republican, wato Jeff Flake, dake wakiltar jihar Arizona, ya cicciki shugaba Trump yana mai cewa idan aka kyale shugaban zai kai kasar ya baro, suka da bata yi wa fadar shugaban kasar ta White House dadi ba. To sai dai wani mutum dake hada kan yan jam'iyyar ta Republican, waɗanda ake ganin sun samu rarrabuwar kawuna, shi da yadda za a samar da sauyi a fannin haraji, a cewar Bill Gaston na cibiyar Brookings Institute da ke shirye kan al'amuran yau da kullum.
If they can get yes on tax reform,
idan har suka samu aka amince da samar da sauyi a fannin haraji, za su samu daidaiton da zai ba su damar fuskantar zaben tsakiyar wa'adi cikin kwanciyar hankali. Idan kuma har suka gaza, ina ganin za su fuskanci fushin mazaɓansu, kuma ba za a wanye lafiya ba.
To a halin dai da ake ciki, ya zuwa lokacin hada wannan shiri, yan jam'iyyar ta Republican ba su da matsaya kwakwara game da yadda za su fuskanci samar da sauyi a fannin na haraji. To a dai bangaren kuma, mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin Amurka nan da aka shi a jamhuriyar Niger, Nyesha Johnson, ta faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa ta ji takaici kan yadda shugaba Trump ya kasa tuna sunan mijinta a lokacin da ya kira ta domin ya mata jaji.
It made me cry because
hakan ya sa ni kuka saboda na harzuga da irin kalamansa da kuma yadda ya furta su. Ya ma kasa tuna sunan mijina. Sai da ya ce min akwai takardun rahoton mijina a gaban sa ne kawai ya iya tuna sunan sa. A lokacin ne ya ce La David. Ina ji yana kicikicin tuna sunan, wannan shi ya fi bata min rai. Saboda idan mijina yana can yana yi wa ƙasarsa yaƙi har ya sadaukar da rayuwarsa, menene yasa ba za ka iya tuna sunansa ba?
Gabanin haka, ‘yar majalisa Frederica Wilson da ke wakiltar jihar Florida ta zargi shugaba Trump da nuna rashin tausayi a lokacin da ya kira mai ɗakin marigayi Johnson domin ya mata jaji, inda ya ce mata mijinta ya san abin da ya sa kansa a ciki a lokacin da ya shiga aikin soja.
You don't tell a grieving widow that her husband signed up to die.
Babu yadda zaka kira matar da ke jimamin mutuwar mijinta ka ce mata mijinta ya san zai mutu a lokacin da ya shiga aikin soja.
To sai dai shugaba Trump ya ce kazafi kawai ɗan majalisar ta mai, domin shi bai faɗa hakan ba.
Didn't say what that congresswoman said.
Ni ban faɗa abinda ƴar majalisar tace na faɗa ba. Sam ban faɗa ba. Ta kuma san cewa ban faɗa din ba. Idan ba tsoro ba, ta sake faɗa abin da na ce.
Ita dai Frederica ta tsayin daka cewa Trump ya faɗi waɗannan kalamai, waɗanda mahaifiyar marigayin ta tabbatar da haka, ko da ke fadar ta White House ta ci gaba da musantawa. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Salihu Garba da wakilinmu na Jamhuriyar Nijar, wato Suleiman Muni Barma da Tamar Abari, sai kuma Ibrahim Abdulaziz, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon mu na farko ya fito daga Muhammad Bashiru da Mariyola da Mansur Babawuro na fada, suka ce salam biyo Hausa. Gaskiya rudani da shugaban hukumar zaben kasar Kenya ya jefa kasar wani abun fargaba ne. Ganin agobe ne ta ayyana gudanar da zaben a daidai lokacin da madugun adawar kasar ke dijewa ci gaba da zaben. Allah Ubangiji ya hana maimaita baya. Amin. Sai kuma sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce hukumar hana cin hanci da karbar rashawa, wato EFCC, kwata gidan tsohon shugaban committee pension Malam Abdulrashid Maina kikai hakan baya rasa nasaba da ganin shugaba Buhari ya harare shi da fatan zaki rinka yin aikin ki ba don ganin idon wani ba. Sai kuma sako daga Yusuf Muhammad Ramadan mai Gombawa daga jahar Gombe Najeriya, yace assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku tambaya mana gwamnan mu na jahar Gombe, wai shin ina aka kwana dangane da gina mana kamfanoni a jahar Gombe da ke waye domin bunƙasa tattalin arzikin jahar, ko dai an shashayi akai ne da mun mushi shiru yanzu kamar an suka dussa. Sai kuma sako daga Husaini Abba Dambam dake karamar hukumar Dambam jahar Bauchi, ya ce tabbas wannan kuduri na samar da kudaden bai daya daga kasashe 10 na yammacin Afrika, wato ECOWAS, ko sai da yawo kai abu ne mai kyau, kuma Allah ya sa kulliya ta kai ga biyan kudin sabulu domin hakan zai taimaka kwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin kasashen. Sai kuma sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, da Alhaji Hassan mai waya kan giwa, sun ce salam VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta yi kokarin biyan tsoffin ma'aikata kudaden su na barin aiki, domin a gaskiya rashin biyan wannan kudaden ba karamin koma baya bane ga wannan gwamnati. Sai kuma daga ƙarshe muna da sako ya fito daga Comrade Salim Abubakar Imam Jinjar, shugaban kungiyar muryar Talaka reshen jihar Plateau, da Balan Vice direban tanka Jos, sun ce hakika matakin da shugaban Muhammadu Buhari ya dauka na bana umurni a kore Abdulrashid Maina ba karamin abin ayabawa bane. Da fatan hukumomin yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya za su dauki matakin bincike akan zarge-zargen da ake masa.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Kasar Burundi ta zama ƙasa ta farko da ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC. Burundi ta sanar da ficewarta shekarar da ta gabata, tana cewar kotun tana mai da hankali akan 'yan Afirka da yawa. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta ce ficewar Burundi daga kotun bata sauke ma ƙasar nauyin da ke kanta na kawo ƙarshen take haƙƙin bala'adama ba, wanda ke ƙara ta'azzara a cikin ƙasar ta Burundi, ko kuma magance gazawarta wurin tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunta a cikin ƙasar. Kungiyar kare haƙƙin bala'adaman ta ce kotun ICC za ta ci gaba da bincike duk da ƙoƙarin Burundi na kawo cikas ga ayyukanta ta hanyar ficewa daga kotun. Kuwa wato gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza ba ta bada haɗin kai ga kotun ba. ICC tana da hanyoyi da dama da za ta iya gudanar da bincike, kuma ta gurfanar da masu laifi wanda suka aikata miyagun laifi a cikin ƙasar. Burundi ta faɗa cikin rigingimu da kuma tashi-tashin hankula bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da shiga takara a karo na uku a shekarar 2015.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka min da Julie Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku. Ga Maryam Bugajen da tawagarta tunda Usman ya yi balaguro za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma jahar ta Joe.